Alhamisu 21 watan Satumba da shekara 2017 za mu fara kawo muku labarin wasannin namu na yau da garin dandalin BOA ne daga kasar Spain inda ake fafatawa a ɓangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na biyar a jiya Laraba. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sha kashi a hannun takwarata ta Real Betis da kwallo ɗaya ne ban haushi, inda Real Betis ta jefa kwallo ɗaya tilo a cikin minti 90 ana dab da karkara wasan. Atletico Bilbao kuwa bata ji daɗi ba ita ma a gidanta a hannun Atletico Madrid da kwallo biyu da ɗaya, sai da Portugal a Corona ta doke Alaves da kwallo ɗaya ne ban haushi. Legends kuwa sun sulhunta 0-0 ne tsakaninsa da Girona, yayin da Sevilla suka lallasa Las Palmas da kwallo ɗaya ne ban haushi. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin da suka rage na La Liga a mako na biyar, inda kungiyar kwallon kafa ta Villarreal za su karɓi bakuncin Espanyol da misalin karfe 7 na yammaci a agogon Najeriya, sai Celta Vigo su ɓarke gumi da Getafe da misalin karfe 8 na dare a agogon Najeriya. Levante kuwa za su karɓi bakuncin Real Sociedad ne da misalin karfe 9 na dare a agogon Najeriya. Nijar, Kamaru da kasar Chad. Daga kasar Spain za mu karkata akalan shirinmu zuwa kasar Ingila, inda nan ma ake gwabzawa a gasar cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018, inda a jiya an fafata wasanni biyar. Ga kuma yadda ta kaya a wasan da aka fafata a jiya, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dai ta samu nasara a kan Nottingham Forest da kwallo 5-1, sai Manchester United a gida ta doke Brighton Albion da kwallo 4-1. Ita kuwa Everton ta lallasa Sunderland da kwallo 3 da nema ya yi. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City inda ta yi tattaki zuwa gidan West Bromwich ta doke ta kwallo 2-1. Arsenal a gida ta samu nasara a kan Doncaster da kwallo 1 ne ban haushi, inda kungiyar da aka samu nasara a kansu an cire su daga gasar kenan. Har ila yau bayan kammala gasar a jiya a matakin wasan kewa ɗaya, a jiyar an fidda jadawalin kungiyoyin da za su kara a zagaye na 16 wato round of 16. Ga kuma yadda jerin jadawalin take, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su fafata da Everton, sai Manchester United su ɓarke gumi da Swansea. Arsenal kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City, sai Crystal Palace da Brighton. Sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne za su fafata da Leeds United, sai Bournemouth su ɓarke gumi da kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough. Tottenham za su fafata da West Ham United, sai Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton. Za a buga wasannin ne a ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekara 2017 da muke ciki. Daga nan kuma za mu tsallaka kasar Jamus domin mu kawo muku irin wainar da ake toyawa a ɓangaren kwallon kafa, musamman Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, inda aka shiga mako na biyar a gasar. A jiya dai kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 ta sha kashi a hannun Hoffenheim da kwallo 3 da nema, sai Hertha BSC ta doke Bayer Leverkusen da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun Borussia Dortmund ne da kwallo 3 da nema, sai SC Freiburg inda suka sulhunta 1-1 tsakaninsu da Hannover 96. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kolin ta ba mutum zaɓi ba a hannun Eintracht Frankfurt da kwallo 1 mai ban haushi. Abin da ya sauka a yau kenan ɓangaren labarin wasanni daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.